إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يمين نقر شيء أكثر شيء وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير سبحانك اللهم يا مولانا أتقيتي لفكتنا من يومك مكرا أتقيتي غاشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورمو أو نهيلينا أمسوشن تنبوي wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar Damagaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan ku Ilyasu bin Abdullah yau muna Laraba 29 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 1446 wanda ya dace da 2 ga watan 10 2024 dan uwa ganin sati da ya gabata ba mai kai tsaye ba na shakira ina hanya wasu na tsammani kaman kai tsaye ne idan kuna da ku gane kai tsaye ne ko ba kai tsaye bane ba ta hanyar wata da ake hudi yanzu dai yau kin insha Allah kai tsaye ne sati da gabata dalilin bulaguro ne ku bi ne kai tsaye ba to Allah ya kaddara yau insha Allah za mu kai tsaye wanda yake da kira yana iya kira na tambayoyi kafin domin muna da alhuluba da za mu sa kaman sauran minti 10 na karshe insha Allah za a iya kira lambobi kamar haka lamba ta Airtel mai lamba 96 99 01 62 kenan 96 99 01 62 haka lamba ta Move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 sai astrakin dai 96 99 01 62 Allah mana muwafaka dan uwa kaman dai da aka saba wannan sunan lambobi da za a kira amma kullum muna bayani wanda zai kira yayi kokarin kawo da radio ko barin inda radio take a lokacin kira kakkace zaka iya shuraran mu kuma kaji radio wanda yana bada hayaniya da rashin jin abinda ake faɗa muna fatar ɗan uwa za su kyakkyawan shurare kuma kuma su tambaya ku kyakkyawan tambaya dan zaman tu fa'ida ce ga kai mai tambaya da sauran masu ji wannan shine mai insha Allah dai kai tsaye ne shirin namu na tambayoyi sai la fadakarwa dai karin bayani ka hanyar wasu waya na babban abinda yake kan dukkan bawa wanda Allah subhanahu wataala ya yi mu a wannan rayuwa ba dan mu ci ba mu sha mu sha'awa a yayi mu dan matsayi mu na bayi masu kade tashi da ibada masu bin dokokin shi nayi da bari matsayi mu dai mu biya ma'ana bayi miki kurin sanin kai bawa ne ya biya bukata ka san kenan baka zaman kanka kana zama ne kalkashin kulawa na Allah subhanahu wataala kuma yayi gidan wuta yayi gidan aljanna wanda wannan rayuwa ta duniya an sanar da mu cewa rayuwa ce mai lokaci yanda muka zamana a cikin uwayenmu wata marhala ta rayuwa wannan zaman lokacin rayuwa kowa dai din mai ji babba da karami ya taba wata zama cikin mahaifiyar shi wanda bai wannan duniya yana cikin wata duniya ta musamman kuma yayi lokacin da Allah ya yanka mishi a cikin mahaifiyar shi kuma gashi a yau muna rayuwa a cikin saman kasa kuma gajiyawa dan adam da tabbatar da kudura ikon Allah kan bawa babu wani makhluki da zai ga maka wannan duniya da yazo yazo nan dan yayi kwana kaza ko wata kaza ya koma ga Allah a'a ga kanan dai yanda ba kai ka kanka ba haka kuma baka hudda kanka shi wanda yayi ka a wacin rayuwa ta cikin mahaifiyarka kuma shine yake rayar da kai anan yake kula da kai yanda lokacin da yaso ya kaka nan haka lokacin da yaso kuma zai dauki ka daga nan ya kai ka wacce rayuwa ta lahira daga barzakku kuma zuwa wannan kiyama dan haka ɗan uwa din mai hankali zai tsaya tunanin manhajar samun shi a wannan kasa ya zamanto ya tattalin abin da yake gaban shi ka san abin da ya kawo ka zai sa kai abin da yake gabanka dan ka so baka so ba ka imani ka kafurce ita duniya he ka bata dole dole a bar duniya ko an so ko an ki dan haka ga mai hankali iya so ya doki wannan rayuwa ta duniya daidai gwalgwadon lokacin da Allah bashi ya ci riba wannan lokacin da Allah yanka mishi ranar zai koma ga Allah subhanahu wataala yana da guzuri na kwarai wanda gobe kiyama dan gobe kiyama ita rana ce ta sakamako yawmul kiyama yawmul jaza yawmul din yawmul din ma'ana rana ta al sakamakon abinda aka yi a nan duniya shine gobe kiyama Allah zai au gabayi kowa wanda yayi kamar da yake cewa Allah subhanahu wataala cikin hadisi kudusi innama hi a'malukum usiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan falihamdillah waman wajada ghayra dhalika fala yulimanna illa nafsahu manzan Allah kace Allah subhanahu wataala yana cewa bayina kusan da cewa kowa aikin da yayi ne nake kididdigewa kuma alisawa a tuka ma kowa sakamakon aikin da yayi a nan duniya dan haka wanda ya ga alkhairi cikin kayan shi yama Allah godiya sai mishi muwafaka kan aikin alkhairi wanda ya kishiyar haka to kai zage kowa ya zage kanshi dan haka yan uwa wannan shine babban guri na duka fadakarwa ko azizi da ake yi idan wa ina kada fadakar da ciko da ku cewa yau shirin kai tsaye ne kuma mai kira zai kira a lambobin 1-2 da aka bada ko ta airtel ko ta mobile mutum zai kira kuma lokacin kira ya kawo da radio shine babban bayani da muke yi kira a lamba iri biyu gare mu akwai lamba ta airtel mai lamba 96 99 01 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 zamu ce 94 32 50 40 wannan shine abinda hanyar da za a kira in uwa muna ci gaba da nasiha ga ƴan uwa na muhimmancin kulawa da addini kuma da hadarin gafala da abin da yake gaban mu wannan bayanin da nayi shine manufar sama a wannan duniya dan haka cewa duk wanda ya safa inta haka ya fa'inci wannan rayuwa ga manufarta an kawo ka ne dan wata manufa kuma mai lokaci kayyadedde wannan lokacin ba kai ba ka zaba kuma ai hanka a Allah da yi ka shi ya ga lokacin ya so lokacin da ya kaida maka kun bai ga ba kowa duniya dan haka kenan kai zakan an barka cikin halin jarabawa ta rage ga mai hankali yayi kokarin ta kanshi kai kokarin me zaka yi kahin lokacin da aka yanka maka ya zo karshe yi wannan ganin a saman duniya in wa ka gani in yau aka ahe shi yana jiran ajali dan wa hadarin ba wanda aka hayo ba ko karamin yaro kai baligi wanda ka kai shari'a namiji ko mace shine baka san ba aiki manya suna jiranka amma ga mutuna ga gaba dariya ko akabe ka ba ya gafala kai da ajali mutuwa ke jiranka baka san ba a wani hali zaka mutu a har aikin kware ko aikin banza dare ko rana baka da lokaci wannan kadai ga mai hankali wani abu ne da kamata mutum ya shiga cikin halin tsoro ya kula da yana kan wata gaba mai hadari ta ajali kuma kai ka kullun kana ta kazantsan baka san ba a wani lokaci da Allah zai ma shawara bai kuma da ka shirya ba ta ka shirya za a zo ga malaka iya zawa bai ma kowa shawara ko yin yadda ka ji ka can yanda ka ganka anan ba shawara haka can ma zaka ta yi ba shawara na ka dan uwa ɗan uwa duk wannan abin yana jiran mu a cikin yana jiran mu duk wani mahaluki balle wanda ya balaga ajali yana jiran mu kuma bayan ajalin kai ne ni ce ke ce duka kakunan akwai wani abu da kake cewa tambayar kabari zaman kabari zaman barzakhu dan bayan barzakhu wata rayuwa ce ita an bar duniya ba a duniya kuma kiyama ba tashi ba kun so da ya mutum wani kan dogara da cewa tunda akwai kiyama akwai cito akwai kaza to kayan a tada kiyama zaman shekara nawa daga cikin kabari shine hadarin da yawa kuma su ganin akwai cito akwai kaza to cito ba yan je can ba cetan ba an je kiyama ba an saka hudoka dan haka kana da zama mai hadari zaman barzakhu wanda shi kuma na iya farawa wannan rayuwa ta barzakhiya kai kiyama ta shi ka kabar duniya wanda idan kai mutumin kware ne kana cikin ni'ima ta wannan rayuwa ta barzakhiya har tashin kiyama dan mai imani lokacin da aka yi mana tambayoyi ya bada amsa akan su zai ci raba aqimusa domin karshen tambayoyi idan ya bada amsa akan ubangijin shi annabin shi addinin shi ya bada amsa da ake so za a buda mai kabarin shi a cikin kabarin shi zai ga baki iyakar idan shi na girman kabari da ni'ima ta gidan aljanna zai ci raba aqimusa ya Allah ta da kiyama yanzu shi zane maki ta da kiyama Allah ta da kiyama a ce bawan Allah kiyama ba ta yi ba kwanta ka huta to daga nan shi mutumin kware mai imani zai zaman wannan zaman ni'ima zaman nishadi zaman jin dadi har tashin kiyama a wannan rayuwa ta musamman ta barzakhu kenan amma wanda yake ma'ana dan da ke wannan assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
baraka ga ta wala muna muku sanin zuwa
to baraka alhamdulillah
tambaya muna da tambaya cikin kamera
to bismillah
kamar kamera akwai wanda sai an ci Allahu akbar kuma daga hannu akwai wanda ya ake daga hannu gaba daya wanda ke da su godi ka
ce kamar shiga kamar shiga sallah
eh ta shiga sallah ba
to kamar radio insha Allah yani lokacin da mutum zai kabbara ai yana daga hannu Allahu akbar to tambayar da yake daga hannu tare ko bayan kabbara ko kafin kabbara dan wa mas'ala ta daga hannu a lokacin kabbara shiga sallah ko ne ruwa ta inganta dole kai tabbata a sunna ko kai kabbara Allahu akbar tare daga hannu ko ko kai daga hannun ma ka mai lokaci Allahu akbar ko kai ka ce Allahu akbar ka daga hannun ko ne kai ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wannan wani lokaci ya yi wannan haka kenan kai mai sallah kana yin abun wataran kai wancan ba lahi bane ba dan ka daga hannu a lokacin kabara wannan shine na dan muna maganar rayuwa ta barzakhu shi kenan kayan duk wanda waya zan dauka insha Allah idan mutum ya tambaya in yayi lambar da aka bada insha Allah za iya dauka bi iznillah na dai maimaita lambar ta kuma cewa shirin ne kai tsaye insha Allah lamba 96 99 01 62 na yartar kenan he namu mai 94 32 50 42 assalamu alaikum bismillah ke magana assalamu alaikum ha na bismillah na'am assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am bismillah daga na
kabar Allah jira wani
daga na
daga bayan gidan gari
to bismillah
ina tare da ni ofiya kuma wani ina mata magana ta ko Allah ya raka Allah
sabbi Allah kiyaye
in ka tsare ta kuma babu mai
to assalamu alaikum
wa alaikum salam
wa alaikum salam daga na
daga nan ne daga
to bismillah
wai zakka wannan ta haji
eh
kaman ya kama kwano nawa za a huta shi
to kenan sai kamera din insha Allah
to na
wa mai magana akan gaba ga makwabciya in tace hace ko alheri to shi kullun gaba haramu ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan musulmi suka kaurace juna suka yi gaba kwana uku don dai mutu akwai magana shiga wata ba kuma cewa idan kai kai kuma aikin ku Allah bai karba aikin ku kun gyara haka Allah zai ce ba takardun ku ake jinkirtawa annabi ya ce wanda kai hasu uku sallama daya biye kiya kai baka cikin lahi ko da kana amma kai baka cikin lahi balle ya ce kuma ya ce ko alheri kaza kaza ka kan yana murgima kenan kai dai in kai ka hasu uku sallama ki amsawa to baka cikin lahin gaba gaskiya assalamu alaikum na'am
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
yawan sabai na ku
da alau alhamdulillah
alhamdulillah wallahi ina tambaya daga nan
gore to bismillah
wai ma
ce da Allah in sallah za ta fita da sallah tana iya kafara ko dai kai kuma iya sa a ranta yace Allahu akbar
kafara ko dai ikama
eh to kisa a tare ikama
yawa na gane to kamar radio kishi tunda kina gure kamar radio insha Allah kenan magana gaba kenan kai ne baka cika amma ba lai dan ka kai mishi a saki a sulu dai ana kullu annabi gyara shi yayi amma dai wanda yayi sallama daya biyu uku ba a masa mishi ba to shi Allah bai kama shi da lahin gaba shine magana kuran kuma me gaba ku ga muku kai kawai da kai bai ma kowa magana shine gaba Allah shi da mu sai dan waya tambaya mai muhimmanci ganin lokacin ta ne yanzu zakata kayan gona anwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade zakata kayan gona da ta dabbobi da ta kudi duka a kayyade yake ba bane kun kara zaba ba yayi magana cewa babu zakka cikin kayan gona har sai ya kai wuski biyar shine ka ta sai 300 da sai wuski guda sai 60 ne to biyar 300 to sai 300 alisan da muka yi da gaskiya sai bai kai tiya ba shine akalla idan mutun ya noman da zai kai tiya 240 kenan jambahu muke cewa bahu mu dukan tiya 40 ka samu guda 6 shine noman ka ya kai zakka amma wani bahun ka 5 bahu 4 zakka ba ta kama ka ba kuma ba ga mu hatsi da dawa a ce hatsi tiya 150 dawa tiya 200 tiya 100 a gama a kowanne a karan kanshi sai ya kai haka dawa ita kai haka hatsi sai ka zan misali san sauki na musulunci inda zaka yi hatsi tiya 200 dawa tiya 200 wake tiya 200 shinkafa 200 gawan tiya ita kusa 200 ko nawa kai tunda kowanne bai kai ba zakka da aka tsora maka zakka ba ta kama ka ba ta wajibi ba zakka kanka mai mutum ya nuna rayuwa ba sadaka idan kun kai sadaka abin da ka gana maka ba da kun sadaka amma wanda ke ta ba da 1 cikin 10 gaskiya sai ya kai akalla kai numun da tiya 240 abin da ya sama ko da ba su suke ba ce wani an su suke zai kai kaza to wannan ya ware ko da mai goma bara daya ko buhu goma ware daya amma dai noman zakka ba ta kama ka he ka kai wuski he ka kai tiya 240 daga nan abin da ya sama na'am assalamu alaikum na'am ba shi da kyau ha na daga nan
daga mata mai
to bismillah ina jin kada mata mai
muna lafiya
lafiya alhamdulillah
abin da muke so mu tambaya a warware mana kai kamar sadaka da ake da tabbata mai goma a cikin an samu da ake da mai goma ya wajiba a kan shi
to ka wale ka kamar radio muna cikin magana ne ka kai waya kamar radio ka ji a hankali muna cikin bayani ne kai kira
to
wannan ya ce sadaka ƴan uwa mu ce sadaka ko zakka duka ana nihin dai abinda Allah ya dora ma bawa a cikin noman shi shine ku gane da kyau ko duk wanda manomi yake a karkara yake a maraya yake me Allah ya dora ma manomi a cikin aikin noma kayan abinda ya samu a gona shine muku bayani da hatsi da dawa da wake da shinkafa duka wannan kayan abinci kiyasi guda ne ke bin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana kan zakka ta kayan gona ba ta kamawa sai ka kai wuski biyar shine sai 300 to sai in ka auna abu auna tiya ta ba nan akalla he ka samu noman da ya kai ma tiya 240 ta kwan sadaka ko zakka za ta kama ka duk noman da kai bai kai ba tiya 240 tiya 200 ce 150 ne 100 kai samu gona amma zakka mai suna sadaka da ke wa 1 cikin 10 ta kama ka ba kuma ba a gama hatsi da dawa iya misali in hatsi tiya 200 dawa 200 wake 200 duka zakka ba ta kama ne ba don kowanne ba a gama wannan da wannan kowanne sai ya kai zakka kenan akan haka sadaka ko zakka tana kamawa ga wanda yayi wannan noma na tiya 240 abin da ya sama ko tiya 1000 ne to kuma in zakkar ta kama ka shine a ware duka misali kun ba sai su suke gaba ɗaya ba ana cewa ana gane cewa wannan wake ne haba kowa san wannan kai tiya 240 ko kai tiya 100 kaza to duk noman da aka ga ko hatsi ko wake ko dawa bayan su suke ba in dai an ga suke wani yawa zakka ta kama ka to yanda za a raba badawal ana iya cewa dukan dami guda dami 10 a ware guda an noma ne na kayan ruwan sama duk dami 10 a ware guda ko duk buhu 10 a ware guda duk ɗaya ne shi dai ina kai zakka amma malak ce noma aka ce wa a wasu yake mutum wai tiya goma ce wai hawar tiya guda wasu ma su ce wai in tiya ɗaya kai karba gida goma wannan ba gaskiya bane dan da kun mu hiyawan da ake ban su suke cin abin shi sai suke kyalika ko su dora abin da Allah bai dora maka ba wanda suke ba ɗan uwa malamai suke kyalika ko su ce ka bada doli gaskiya magana zakka ba ta kaman kai ka kai abin da wannan yake tiya da ribi da ban sau kasa da haka kurin ka ci abinci dai kurin ka ci abincin kai ma ka ci illa ba da yake sadaka kurin kenan in noman naka ya kai zakka za a ware ni dukkan goma a ware daya in ba ana ware ai ba huna goma a ware daya ko da mai goma a ware daya haka ake ko sauku goma a ware daya ba lahi bane ba amma in ya kai zakkal in ba kai zakka ba da kun ka saraka haka nan kurin shi wannan shine kurin yan uwa magana sai magana ta iqama ta mace in uwa mace kinsa kabara yin ta da sallah Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah qad qamat salatu Allahu akbar la ilaha illallah wannan yanda namiji zai haka mace za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli manzo Allah ya ce ku yi sallah kamar yanda nake yi ban bambanci namiji da mace Aisha radiyallahu anha da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam duka suna ta da iqama wajen sallah cewa mace batta yi gaskiya kuskure ne ya saba kun sunna annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi na yi matan sahabbai na ta da iqama kuma da manta ku sallah kamar yanda nake haka mace za ta da iqama ita kun bayan iqama shine ake kudurta niyya ita kun niyya bata karatu kun zaka kudurta ko ke kudurta misali azhar ce la'asar ce isha ce magharib asuba ce lokacin da aka ta da iqama الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على صلاتي حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يقول تنيه ازجيا تسلل ذا ازر قد اسر سيجي الله اكبر تنشين ان شغ صلاه كينا كبر حرام كينا السلام عليكم وعليكم السلام نعم ها ba ji da kyau ha mene sai kira ba ji da kyau kenan ita iqama sunna ce amma lokacin aka ƙare iqama aka kudurta niyyar sallar da zai bayan ka kudurta niyyar ranka zaka ce Allahu akbar to shine kabara wajibi ce kai kabara ta wannan kowa islam ba sabani kowa sai ita kabara ta haram abinda ake cewa ita iqama mutum musaliman cewa ce ba da gangan ba wannan bata ba ta sallah kuma ta kaulu bata ba ta amma kaida za a yi ta assalamu alaikum wa alaikum salam daga ina
ila wani kwala
lafiya daga ina
daga difa ne
daga ina
difa
to bismillah
ina da tambaya ne da uku
to bismillah
na farko naji ma da ya mana wa'azi bisa kan wanga bulagurin mace to bisa a wazabci na shi ban yi ba ko mi tambayoyi ba yana cewa haramun ne bulagurin mace ita kadai in ba da muharraminta ba ni ne nike tambaya bulagurin ta kowanne ko kuma wanda ake tahiya na aikin haji ne kuma ko yana da nisa ko bai da nisa kowanne ne ake nufi kuma tambaya na biyu wanga sadaka mace ya halatta ta yi sadaka da dukiyarta ko kyauta da umarnin mijinta ba ko kuma dole sai mijin ta gaya ba mijinta ya amince ba ta iya kyauta ko sadaka na uku kuma wannan rasuwa yanzu aka yi sadaka da ake yi yanzu aka yi rasuwa ka sai kai zuwa ranar farko in kai shi kenan ba dole sai ka koma wani a ce kai gaisuwa kuma na uku ko wani na bakwai to ina son dai a sunance ne ne ya kamata mutum ya yi ga dan uwan shi ya rasu
kaman tambayar ki da guda uku ta bulagoro da ta
sadaka ne sadaka mace wani zai sai ko sadaka ko kyauta za ta iya yin shi da dukiyarsa ba ma tare da mijinta ya sani ba ko kuma dole sai ta
gaya mishi
ya bata
umarni sannan na sanar ke radio idan baki amsa ba radio ke ji ba ko an baki amsa yanzu a takaice maganar bulagoro annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya magana mace kace bulagoron sama da kwana uku inda ba muharrami To kamar magana da Imam Malik ke cewa ko aka zo ko da zo aikin haji ne an akwai tahiya ko tawaga amintattu babu domin aka ce balaguro a wancan zamani ba balaguro bane ba a yanzu saboda ganin cewa a wancan zamanin kowa san daji da ake ketawa ba magana aminci na ɗan hoshi ko dabbobi ko ba wani abu da wasa babu hanya irin da ko da irin la'akitalatirta wanda ake ba wannan ana kai da kawowa wannan shi yasa a wancan zamanin kenan ba ɗaya bane ba hadarin da yake ciki a yanzu wanda a yanzu ga mota nan ta hanya sakani aka kama ana kai ana kawowa babu yankewar hanya kuma ko fan aka yi ga masu doka dai ga mota balle tahiyya ta kar ko da abu dai ba ɗaya bane gaskiya hukuncin da zai zama to na da ya hau na yanzu wannan magana ne to amma duk da haka kullun abin da shi ta kawo yin da muharamin shi yayi amma bai zama to wallahi a ce lahi ne in a ce indai akwai aminci hatta da mamu daga ce indai akwai da an sa mata annabi sun yi balaguro a wani zamani wasu mata sun yi balaguro sun halatta haka nan kin a wancan zamanin balle a yanzu shi dai abin da yake kullun a yi da muharamin shi yayi lahiya kura sai magana ta sadakar mace da dukiyarta eh annabi sallallahu alaihi wasallam lalle magana mace kar ta yi tasarrufi dukiyarta da uzurin miji shi yayi tayi da uzurin mijinta to amma in ta iya kama misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira a idi wannan ka ce zaba tana dibuce a takaitin da masu yi musun tambaye zan ba da amsa akan ta da gaba ta dai ta tambaya annabi yayi ma'azi ga mata a idi yace su taimaka su sadaka ko ce annan taka ciro wata ta turo dukunanta wani waro ta zuba kai ba su koma gida ba wannan shine kuma magana makoci kullum abin da ke ta'ziya idan kai je kai ta'ziya ka sarki sunna abin da cika kenan ka sarki shi assalamu alaikum wa alaikum salam
ai hakuri mallam ina gare zo da
dai to a takaice tunda kina difa da baki amsaki a takaice maganar sadaka lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yace mace kar ta yi tasarrufi da duke ta yi uzurin mijinta to amma wannan abin da yahi ne yin haka bai zama lahi domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mata a ranar idi sai sadaka sai sadaka yace ga sun yi wa cikin gidan wuta to anan mata sun tashi sun huddo dan kunne wowa suna zuba su gidan suka tambaya kar sun gaba da anan kai tsaye kenan ya kwatanta yin aba a tambayi uzurin shi yahi amma idan aka gaba aka sadaka ba lahi akan shi gaskiya magana shi kuma maganar makoki an yi ta'ziya an yi mutuwa in dai kin je kin yi ta'ziya kin kare sunna abin da cikin kina wannan shi ne abin da ke wajibi kanki eh Allah alam eh amin 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 a takaice muna magana da yanzu ƴan wa dai masu danda wannan daga nisa yantai daga jifa ce kin ba ji mutake tawaya ba na san tambayar ta gunde assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam ina da tambaya
to Allah ya sa mai sabbi bismillah
koyi kamar sadaka ta ki wannan da ake
wanda ake mi
to ai sadaka ta haƙi
ta noma to
to mutum kun ga wannan ko yamma aikin shi ko sai daga cikin uwayen shi ko lauyan mata ko lauyan mata wanda
shi ma'aiwa ne ba a ba dan ma'aiwa suna da haƙƙi cikin uwal amma wani dan uba kanin uba wa kada kana iya ba shi
to ma da mun gode
da mun ayi alhamdulillah ina ma hata da kenan uwa takaice ina cikin bayani san waccan dai mai magana ta iqama ta san da cewa dai iqama za a yi ba wajibi bane ba irin annaka tana cikin kaida assalamu alaikum
alaikum assalam alhamdulillah
alhamdulillah alhamdulillah
masha Allah alhamdulillah
ya muna radio ja kenan muna fatar ƴan uwa su gano dai da muhimmancin lalle sanin addini mutum yana akan hujja iya da ke kwarai kenan magana iqama akwai ta namiji zai yi mace za ta yi kowa zai yi kuma niyya ta bayan an kudurta niyya da sallar za a yi niyya kuma an ce aikin zuciya ne babu wani karatu da aka yi an yi shi kaza ne wata kaza in dai ka kudurta niyya sallah azhur ce za ka yi la'asar ce isha ce ka kudurta wannan sallah kuma wannan zaman kanta take farilla ce me zaman kanta take an kai wannan niyya shin zaka bayan ka iqama kake wannan niyya in yaso kuma kai kabbara ta harama Allahu akbar cewa ka Allahu akbar shine ka shiga cikin hurumin sallah shine ka shiga sallah yanzu shine duk wani abu na wajen sallah an arihe maka shi muna fata a gane dan yakan ya tade iqama na abin dan gito ya ci gaba sai kare bai take amma ta kabbara harama an kai an kare kurin an shiga sallah gadan gadan muna fatar yan uwa kullun kaman da muke bayani dai na abin da yake muhimmanci ga musulmi duk abin da zai a rayuwar shi balle ta ibada zaman to kai shi da madogara kwakwara kuma yan uwa wannan aiki babu ba kaman sallah wannan sallah duk abin da manzo Allah zai ta aika za shi annabi mutaka bai ware mata ba wani bai ware ba kace ne kaza wani mata ne shi yasa ga duk abin da shi ta aika kun yi sallah kamar yadda nake saka ma in ka karanta mata annabi sallallahu alaihi wasallam matan sahabbai in suka zo sallah yanda namiji ke sallah haka ta mace take babu su ta wariya ba da tsayuwa da ruku'i da sujada da tasawwa da iqama da duk wani abu da ake annabi ta aika kun yi sallah kuma su ma suna koyar sallah babu magana wannan namiji ne ga tashi mata gata da wannan ana hudi ne gaskiya wuri da yawa hatta magana ta bayyana karatu asta karatu hawan wasu malaman suna cewa almatu dun rajul fil jahr wasu malaman suke cewa mace batta daga murya irin na namiji batta bayyana ba ita ma za ta bayyana karatu kuma misali Aisha radiyallahu anha tana sallah daya cikin ɗayan uwanta Muhammad ibn Qasim ne cikin ɗayan uwanta yace na shigo dai gidan Aisha tana sallah abu a kure ne ina baranda ina jin abin take karantawa ka gani assalamu alaikum assalamu alaikum na daga na ha bajiwa ha bana jinka akwai matsalar da yazo yawa akwai matsalar da yazo tunda lamba biyu aka bada akwai ta mobile akwai ta Airtel kenan mobile ita ce kenan 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 ita kuma ta Airtel ce mai lamba 96 99 0162 kenan 94 96 99 0162 ta Airtel haka kenan mutum in yana mai sake wannan kuma dai muna ƙara bayani kan cewa dai kenan sallah Aisha radiyallahu anha ga yanda take yi to kenan kuwa mace inda da ce ta yanda Aisha ta yi tunda Aisha tana bayyana karatu ana jin karatunta kenan me yasa ba ta za a ce ka ta bayyana shi yasa gaskiyar magana abin da yake karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da biyayya ga yanda ya karantar da al'umma shi balle matan shi da matan sahabbai ka karanta su sallar su mace tana bayyanawa wurin bayyanawa ta asace wurin asacewa in wa sallah da ake bayyanawa sallah uku ce asuba gaba daya da raka'a biyu ta magariba da raka'a biyu ta isha suna ake bayyanawa amma azhar gaba dayanta aboye ce nasr gaba daya aboye ce amma asuba dukan ta biyu azhar al'asr dukan su magariba raka'a biyu daya aboye isha raka'a biyu a bayyana biyu aboye me boya ba wai a zuciya ba a karatun ne ba a jin shi a sama dan akwai masu cewa wai kai a zuciya ka ba a zuciya ba karatu a zuciya haidata nan ne ida tafakkur a zuciya in ana son karatu a zuciya he dai a ce za a yi tunani tafakkur ake kiran shi amma karatu mai sunan karatu dole sai lebe ya motsa gaskiyar magana he lebe ya motsa halshe ya motsa shine zaman karatu amma a zuciya ba karatu ba da gaskiyar magana na fata kuma yan uwa kaman da bayan da nake kullun koda an samu matsala ta yanzu mutum bai samu ba tambaye shi yana iya kira koda na huta ne a lambar da ake badawa dan lamba ta ci kenan koda na huta mutum yana iya kira akan abin da bai gane ba ko abin da yake na tambaya bai samu shigowa ba ko abin da yazo abin layin muna ji din yanzu akwai matsala mutum iya magana ba a ji to idan na huta lambar nan da na bada ko ta Airtel ko ta mu duka ta wuce kenan ba lahi mutum daga baya yana iya kira ya tambaya abin da yake so insha Allah ganin akwai shiri da muke sawa ganin lokacin ya matse lokacin sallar magariba da abu muna sa wani shiri na huduba a ƙarshen shirin mu wani sau kuma daga baya sai ku ji labaru insha Allah da yanzu da yake na zamu tsaya a nan sai mai tambaya ne biji amsa tsan da kidai da ƙarshe na gani assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam daga ina
daga ta ga yin burki
to bai san Allah muna jin kai na karshe
mallan kuna da tambayoyi guda biyu na kai ne game da nazo ina sallan na tana a cikin masallaci sai ni mai yanzu yadda ake sala sai ni yake wannan na tana
to
ni da sallah
to
wani sai ni a yake na tana to ya ne wannan hukunci
to
sannan tambaya ta yau kuma game da fatan kina na miji kamar kama ruwa yaya ne zani sune muke tambaya daga nan kurti
a takaice magana ta ta idan mutun yana nafila idan mutun yana nafila idan liman idan liman ya tada aka tada annabi sallallahu alaihi wasallam yace in aka tada sallah babu wata sallah ta farla za ku mutu sallah falsat ila maktuba ko ila lati ukimat annabi yace aka tada sallah ta aka tada iqama annabi yace babu wata sallah hi wannan da aka tada har ibn abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci an tada iqama sau ina nafila yace fajaza annabi husguni yace atusalli subh arba'an zaka sallah subh arba'an hudu kaga annabi ta mai raka ta dauki in ta dace ka ciko kuma sai ka ciko shi annabi ta husgo shi da ganin ina sallah a takaice abin da ke sunna in aka tada sallah ta iqama kana masallaci kana nafila kai cire nafila ka bin liman shine sunna kura gaskiyar magana wannan shine magana ta ina ga me yake cewa ta tambaya dai ta harko ta sai tambaye shi ta bice na mun cita kuma ganin lokacin namu ya ta hidi daga baya dan za mu sa hudu ba amma dai wannan na iqama tabbas ba a yin nafila bayan an tada iqama kun dole abin liman tambaye shi dai sai dai daga baya insha Allah ganin lokacin namu ya tahi kuma za mu sa hudu ba insha Allah Allah kai mushirin gobe na gaba kai kuma masu tambaya suna kira a lamba ta daga baya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته